الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu irin wannan rana ta Litinin, wanda yau 21 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 3 miladiya 2017. Wannan darasi da zamu yi insha Allah shine darasi na 6 a cikin wannan littafi mai tarin daraja, Tamamut Tawfiq fi Siratis Siddiq. Yau za mu tashi wato ainihin wannan gaba as-siddiqu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi ila al-madina. Wato kamar wannan faifan yana nuna mana koko zai nuna mana sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda, tare da manzo alaihi salatu wassalam akan hanyar su ta kaura daga Makka zuwa Madina. Yace awwalan, abu na farko, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya tibaita Abi Bakarin bil Hazira, yana zuwa gidan sayyidina Abubakar a lokacin garji, ma'ana lokacin da ya zamo rana ta yi zafi. An Aisha ta ummin mu'minin radiyallahu anha qalat, an karbo hadithi daga sayyidatuna Aisha uwar mu'mini, Allah ya kara mata yadda, tace kana la yukhti'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzo alaihi salatu wasalam ya kasance baya kuskurewa an yati ya baita Abi Bakarin, ya zo gidan Abubakar a hada tarifayin nahari, ɗaya daga cikin gefen wuni, imma bukuratan wa imma ashiyatan, ko dai ya zo da safiya ko kuma ya zo da yammaci. Irin wannan gabobi suna nuna mana cewa, kamar yadda muka sha faɗa, ba laifi ba ne ɗa idan ya ambaci sunan mahaifinsa na yanka ta fuskan ba da labari, ba ta fuskan ya kira shi shi da shi ba. Kunga ainihin ta ce an yi ati ya baita Abi Bakarin, ta ce hatta idha kana al-yawmul ladhi udhina fihi da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil hijra, har wunin da aka yi wa manzo alaihi salatu wassalam izini na ya kaura ya kasance, wal khuruji min makkata min baini dhahari qaumihi, aka yi masa izini kuma ya fice daga Makka daga cikin waɗannan mutane nasa wanda yake tsakankanin su. Tace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajira, sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yazo mana a lokacin garji. Kun ga ya fassara al hajira, yace nisfun nahari, shine rabin wuni inda zawali shamsi, yayin da rana ta karkata, ma'a dhuhri aw il asr, ko dai tun daga zuhur hayya zuwa da asar, musamman wayancan kasashe nasu masu tsannin zafi, kamar yadda mun sha faɗa. Tace fi sa'atin kana la ya'ti fiha, sai yazo a cikin lokacin da bai kasance yana zuwa a wannan lokacin ba. Kun ga wannan yana nuna kwarewar rayuwa ta manzo alaihi salatu wassalam, ma'ana sai yazo lokacin da kafa ta dauke. Fil galib al'adan laraba tun a jahiliya, idan aka ce rana ta yi zafi, to kowa yana neman makwancin sa yi bacci har sai rana ta yi sanyi. To kenan da mun a samu karancin ido da za a ga ina manzo alaihi salatu wassalam ya je, to shi yasa yazo wannan lokacin. Kalat take cewa falamma ra'ahu Abubakar, yayin da Abubakar ya ganshi, kala sai yace ma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sa'a, ba komai yasa manzo alaihi salatu wassalam yazo a wannan lokacin ba, illa li amrin hadath, face sai don wani abu da ya faru, ma'ana tunda ba a saba ganin shi irin wannan lokacin ba, yazo wannan lokacin to tabbas akwai abin da ya faru. Wannan yana nuna kaifin kwakwalwar sayyidina Abubakar da kuma sanin halayyar manzo alaihi salatu wassalam. Kala take cewa falamma dakhal, yayin da ya shigo, ta'akhkhara lahu Abubakar an sariri, Abubakar sai ya janye masa daga kan gadansa, ma'ana ya matsa masa ya bashi wuri. Fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo alaihi salatu wassalam ya zauna. Wannan yana nuna danƙon alaƙa da kusaci. Duk abokin da har yake da hurumin da zai shigo ɗakin kai ku zauna kan gado tare, to wannan ba ƙaramin aminci bane, ba ƙaramin yarda bace ba. Tace walaysa inda Abi Bakar illa ana wa ukhti Asma'u bintu Abi Bakar, kuma babu kowa tare da Abu Bakar sai ni, injina na Aisha, da kuma ƴar uwata Asma'u ya Abu Bakar. Faƙala Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace akhrij anni man indak, ka fitan man da wanda suke tare da kai. Anan kun ga manzon alaihi salatu wa sallam bai ce ka fitar da waɗannan yaran ba, sai ce fitar man wanda suke tare da kai, ma'ana in akwai wani baƙo wanda kida zai ji abinda zan faɗa kada ya yaɗa. Wannan yana nuna natsuwa da sanin rayuwa, ma'ana kila zaka iya zuwa a zahiri kaga babu wani, amma kila yana can a kwance, kila yana can a wani sako, sai ka gama zuba shikenan sai ya nade sai ya tafi fesa. So dai wa za ka ga wani idan labari ya ciwo shi, to baya la'akari waye gaban sa, sai ya gama fesawa gaba ɗaya, kuma ƙarshe in ya duba ya ga wani sai ya rasa inda zai yi. Irin wannan an yi su da yawa, kin gari na akwai wani mutum irin masu wato kanwa ba ta jiga bakinsu, wani bawan Allah da irin yana sana'ar sai da citta, sai ya zo bai duba waye dama waye hagu ba, sai ya so ba kai ai ka san mutane masu mugun nufi, yanzu ka duba Alhaji Wani cittan nan ya tara ta, maimakon ya sayar ana ta nema, to gashin har ta so matsiro ba ga yadda zai yi, ya duba sai ga ɗansa, sai ce kuma ka sa addu'a bayan Allah, yanzu da aka yi addu'a ga sannan ana ta rububi don an sai ta yarsa yadda zai yi, ma'a ya dai riga ya faɗi ba nauyi sai guri. To shi ya sanya yana daga cikin fikihun rayuwa, in za ka yi magana ka kalla kafin ka yi ta suwaye a kusa, likulli maqamin maqal, a ko ina akwai abin da ya dace a faɗa. To wasu ba sa bara'ati da irin wannan abubuwan, balle tana magana kuma ta sirri, kuma ce magana za rabbonu, in ta riga ta fito ba dabarar da za ka yi, ta riga ta fito kenan, sai da ta yi wa Allah ya tsare ni. Amin amin. To saboda haka faqala ya rasulullah, sai ya ba aikin Allah, inna ma huma ibnataya, yace kadai wanda suke nan ƴaƴana ne mata. Wannan yana nuna fikar sayyidina Abubakar da tabbacin ƴaƴansa masu tarbiyya ne, wanda ba za su ji su tafi su yada ba. Mu kun ga saboda mun san ba tarbiyya, al'adan abinda ya kamata yaro ya zauna wajen manya dan ya koyi dabi'a mai kyau. To mu kuma saboda ba alheri ake shirya, mafi yawa in za a faɗa sai a duba ɗan garasa ci kai fice ka ba mu, saboda an san abin da za a faɗa ba da kirki ba ne, kada ya tafi yada, sai a fita a ce ai yanzu da sun ji za ka ji suna ta yadawa. To kaga wanda yana nuna su kan san manyan ba tarbiyya, abin da ya kamata a faɗa gun ya rasa ko ya zama mutane kirki wuce za a kore su inda abin kirki ne. To saboda sai na baka da ya gamsu ƴaƴansa masu tarbiyya ne, sai ce ƴaƴana ne kawai. Wa ma za ka, menene ya faru? Fi daka abi wa ummi, yace fan san ka ya ma'aikin Allah babana da babata. Faqala, sai ce innahu qala udhina li fil khuruj wal hijra, yadda lamari yake an yi min izini a wajen fita da kuma yin kaura. Qalat Aisha, tace faqala Abubakar, sai Abubakar yake ta as-suhbata ya rasulullah, ma'ana arju as-suhbata ko uridu as-suhbata ko atlubu as-suhbata, sai nan kenan maf'ulun li fi'lin mahdhuf, as-suhba sai zama maf'uli ne ga wani fi'li da aka shafe. Qala as-suhba kenan nan kuma zai iya zamowa mubtada ne wanda an shafe khabar din sa, ma'ana laka as-suhba, ma'ana wannan abokantaka da ka nema ka same ta tabbata gare ka. Qalat Aisha, tace fa wallahi ma sha'artu qattu, tace wallahi ban taba sani ba da dai qabla zalika al-yawm kafin wannan wunin ban taba sanin ahadan ya buki min al-farhi wani mutum zai yi kuka saboda farin ciki ban taba sani ba hatta ra'aytu ababakarin yabki yawma idin sai naga abubakar yana kuka a wannan wunin ka san da bacin rai sannan kuma da kishi yasa kowanne yakan hana bacci kuma yana sawa ai kuka kuma yana hana dan adam ya samu kansa a kyakkyawan yanayi akwai wanda idan aka bashi wani abu da yake so sai ya fita ma sai ya zare wani sai an bai turare saboda gabaki daya ya samu abin da bai taba sabu a rayuwa ba wallahi kawai sai ya burkice sai a zo ana ta yi masa rubuya ko ya masa kaza ko ya masa kaza kawai saboda farin ciki wani kuma ya fashe da kuka wani ya ta tuba duk haka ake yi wallahi akwai wanda aka masa kyauta sai ya ta tuba saboda abin ya wuce karfin ya zo ya ta cewa Allah saka da karfin abin da ya kama da haka saboda haka kenan sai na abubakar wannan shine gahir abin da yake so ya samu a rayuwa sun magana ya nabi Allah sannan sai ce ya ba'ikin Allah inna hataini rahilatani yace waɗannan da kake gani ababen hawa ne guda biyu ma'anar raƙuma guda biyu a attuhuma lihaza na tanade su saboda wannan ma'ana tunda sahabbai da yawa sun riga sun yi hijira kuma shi ya gamsu cewa manzo Alaihi Sallatu Wassalam zai yi hijira kuma yana da kyakkyawan zaton tare za su yi to sai ya tanada waɗannan abubuwan hawa guda biyu ya ajiye kuma mun ambata tun a lokacin da muka yi nabiyyun rahama saboda manzo Alaihi Sallatu Wassalam bai yarda da cin bilis ba sai ya ce a illa bi saman yace ni sai dai in biya tawa saboda yana so shi ma wannan ladar ya zamo ba wani ne ya same ta ba shi samu alaihi salatu wassalam abubakar ya ja shi ma da dole ya sallama manzo alaihi salatu wassalam ya biya kudin wannan abar hawar yace fastajara abdullahi bin uraiqid sai suka suhurci abdullahi dan uraiqid rajulan min bani din bin bakar wani mutum ne daga cikin kabilan banu ad-din ibn bakar wa kanat ummuhu imra'atan min bani saham bin amr kuma mahaifiyarsa ta kasance tana daga cikin banu saham ibn amr wa kana mushrikan kuma ya kasance mushriki ne ma'ana bai musulunta ba suka suhurce shi ya dulluhuma ala tariq domin ya nuna musu hanya fadafa ilayhi rahilatayhima sai suka danka masa ababen hawansu fakana ta indahu sai suka kasance a wajensa yar'ahuma yana kiwata su limi adihima har zuwa wannan lokacin alƙawari nasu qalat aisha ana aisha Allah ya kara mata yadda tace faja hazna lahuma hafal jihad sai muka shirya musu guzurin tafiya shiri na gaggawa wasana na lahum sufratan sai muka yi musu guzurin matafiyi fi jirabin a cikin wani mazubi faqattat asma'u bintu abi bakr qit'atan min faqata'at faqata'at asma'u bintu abi bakr qit'atan min taqiha nana asma'u Allah ya kara mata yadda sai ta yanki wani abu daga cikin majayinta farabatat bihi ala famil jirab sai ta daure bakin wannan mazubi ma'ana kun san akwai majayi da mata suke daure tsakiyar jikinsu da shi musamman idan suna aiki to jirab shine dan mazubi da ake kaman na fata sai a zuba abinci a ciki kaman ko nakiya da dabino da wani abu to ba abin daurewa sai ta yanke wannan majayi nata sai ta daure bakin domin za a dora mu wanda zai tafiya da wannan abu to shine take cewa fa bi zalika summiyat zatan nitaqai to saboda haka ne aka yi mata suna ma'abuciyar majanyi biyu kamar yadda muka ce ita kanta duka yayanta suna alfahari da wannan suna saboda ya faru a wajen taimakon manzo alaihi salatu wassalam da kuma addinin musulunci thumma lahiqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin bidar sannan manzo alaihi salatu wassalam shi ne sayyidina abubakar sai suka rusku ma'ana suka isa wani kogo fi jabalin a cikin wani fi jabal thawr a cikin jabal thawr shi yake cewa shi garu thawr fa kama na fihi sai suka boye a cikin wannan kogo salasa layalin har dare uku idan muka duba hikima anan idan aka bincika ba a gansu ba me zai faru za a bazama a bisawo nema kuma karshe duk gudun da za su yi sai an cin musu to saboda haka sai suka boye yana idan ma an baza ma aga bilibituwar su kuma suna nan kusa a kalla dai wuni 1 2 3 kila ma sai an dangana da Madinar a dawo ba a gansu ba ba ga za a daibe tsammani kuma a shiga wani tunanin daban su kuma a lokacin sai su fito su yi tafiyar su to shi yasa suka zauna nan har dare 3 yabitu indahuma Abdullah ibn Abi Bakar wanda yake kwana a wajen su shine Abdullah dan Abubakar wa huwa gulamun shab kuma ya kasance yaro ne matashi saqifun wanda yake wayayye laqinun mai saurin fahimta fayudliju min indihima sai ya tafi da karshen dare daga wajen su bisaharin wato da lokacin karshen dare sahar shine lokacin da ake sahur karshen dare duk da cewa a can malam da ya ta liki yace yudliju shine yasiru fi awwalil layl to ina ga akwai abin dubawa cewa awwalil layl domin al-idlaj shine a tafi karshen dare domin hikima anan ya kwana a wajen su to kafin gari ya waye kamar yadda zamu gani sai ya tafi tun kafin fitowar alfijiri sai aga ya waye gari amma kamar anan ya kwana to kaga ba za a yi aka sai ya tafi farkon dare kenan bai kwana a wajen su ba to shine yake cewa fa yusbihu ma quraish sai ya waye gari tare da quraishawa bi makka a makka kaba'itin kamar wanda ya kwana a garin fala yasma'u amran yuktadani wannan damma ne a wajen yawun din fala yasma'u amran yuktadani bihi bazai ji wani al'amari da ake kulla masa makirci da shi ba illa wa ahu fati sai ya kiyaye ya haddace abin da aka faɗa hatta ya atiya huma bi khabari dhalik har yazo masu da wannan labarin ma'ana ku duba gashi yaro karami matashi amma Allah ba shi kwakwalwa wayayye ne sanan duk abin da aka faɗa zai haddace kuma sai ya bari ma rana ta faɗi yana can ba ai aune ba sanan sai ya taho idan yazo ya faɗa musu me ya faru in ya kwan da sassafe kuma ainihin ya koma kamar ya kwana a can wannan yana nuna mana duk wanda Allah ya kora magabaran musulunci na farko mutane ne wayayyu masu basira masu hasken kwakwalwa yanda suka tafi da rayuwa ta addini a cikin basira saboda haka sai yake cewa hina yaktaliqu dhalam wato ainihin zai zo a wannan lokaci yayin da duhu ya zamo ya hadu ma'ana idan duhu ya riga yayi rana ta daɗe da faduwa wayar alaihi ma amir ibn fahira kuma amir dan fahira yana yi musu kiwo maula abubakar wato barran bawan sai na abubakar min hatam min ganam wata dabba daga cikin dabbobi asalin minha shine dabbar kyautar nono ko kuma tukiya ta kyautar nono al'adar larabawa idan mutum na da dan uwa ko makoci talaka wanda suna cikin yunwa shi da iyalansa to sai ya dauki akuya biyu ko uku gwargwadon ikon sa sai ce to wannan na baka ta fitar da kai rani ma'ana ka dinga tatsan nonon ta kana sha kai da iyalanka har ya zama an samu kyakkyawan yanayi na kayan damana to shine asalin min halin to saboda haka shi wannan Amir ibn Fahira sai ya je masu da wannan dabba ta nono fayuri uha alaihima wannan akwai mimu alaihima ba alaiha ba wato sai ya maraitar da wannan dabbobi zuwa gare su ma'ana sai ya kai musu wannan dabbobi da yamma hina tazhabu sa'atun min al-isha yayin da wata sa'a ta salar isha'i ta kasance wato saboda kwarewar shi kansa wannan bawan Allah idan Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abubakar idan ya baro Makka to yana fitowa gare sai shi Amir ibn Fahira sai biyo shi da wannan dabbobi sai ya zamo inda ya taka da dabbobin su take wajen ba'ana da za a biyo sawunsa ba za a gane inda yake ba to haka yayi a wannan tsawon kwana uku din fayabitani fi risalin wa huwa laban wato sai su kwana tattare da wato ainihin nono risal shine nono shine yace huwa laban in ba mu gane risal ba shine al-laban shine labanun min hatihima nonon wannan dabba ta kyautar nono da aka basu waradhi fihima mato shi wancan risal shine nono tsala shi kuma radhi shine nono kidirmo wato abinda yake faruwa yadda su larabawa suke shi radhi idan suka tatso nonon ina jin ma gashi ne kila fassara a ƙasa yace aradhifu al-labanul mardhuf shine nono wanda aka dumama wallazi turiha fihi lihijaratul muhma shine wanda aka jefa duwatsu masu zafi a ciki li yadhhaba wa khamuhu domin bashi bashin sai tafi wato nonon raqumi idan mutum bai saba ba idan ya sa baki zai kuma yana dan bashi bashi kuma karni karni haka to shi radif idan aka tatso nonon dama in aka sa duwatsu zasu yi zafi sai zafi sai a zo a wanke sai a saka a cikin nonon su samu ko awanni a ciki to na farko wannan karnin zai tafi kuma sai ya zama ya hada jikinsa ya zama ainihin kindirmo to kenan ga nono tsala ga kindirmo shi ne ainihin abinda shi wannan yake tana dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sunna baka to zai aje musu wannan tattare da su sai amfani da shi hatta yanika biha Amir ibn Fuhaira har shi Amir dan Fuhaira ya tsawace wayannan dabbobi bigalasin a lokacin jijjifi ma'ana idan gari ya suke sai musu tsawa shikenan sai su tashi sai ya kora su ya tafi a nufin kiwo ya fa'alu zalika yana aikata wannan fi kulli lailatin a kowane dare min tilkal layali thalath daga wayannan darare guda uku wanda su manzo Alaihi Sallatu Wassalam suke cikin wannan kogo sai ce wasta'ajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar rajulan min bani din kuma dama gashi mun ambata a bayan manzo Alaihi Sallatu Wassalam ya suhurci wani mutum daga bani din wa huwa min bani abd bin adi hadiyan khirritan manzo Alaihi Sallatu Wassalam sai ya zama ya suhurci wani mutum daga cikin bani abd bin adi wato hadiyan mai nuna hanyar khirritan kwararre sai ce wal khirritu abinda ake nufi da alkhirir shine almahir bil hidaya kwararre a wajen jagorancin tafiya hanyoyi saboda kun san larabawa hanyoyin suna da wahalar sha'ani duwatsu da bishiyoyi da kwari da tudu to sai kwararre wanda ya saba shiga dunguna da sakuna shi zai iya fitar da mutane kankanin lokaci to shi wannan mutum ya kware a wannan shi yasa suka sorce shi yace kada ga masa hilfan kuma ya riga ya nutse a cikin kawance fi alil as ibn wa'il as-sahmi a cikin wato kabilan as ibn wa'il as-sahmi kuma in kuka ji an ce ga masa wato asali larabawa idan za a yi kawance tsakanin kabila kaza da kabila kaza to ɗayan biyu ko dai a zo da wani mazubi a zubo turare sai shugabannin wannan kabilar su saka hannunsu a cikin wannan turare su ma wannan su saka ko kuma a zo da jini jinin wata dabba a zuba a cikin wani mazubi kowa sai ya sa hannunsa a ciki ma'ana yanda jini da tsoka suke jikin ɗan adam to mu da ku mun zama jini ɗaya mun zama abu ɗaya to shine in aka kuka ce ga masa hilfan wato kaman ya renu da kawance kaman da kabilar wancan da wancan sun narke sun zama ainihin abu ɗaya shi duk da ba dan cikin su bane to ya renu ya zama su yace wa huwa ala dini kuffarin shi ya kasance yana kan addinin kafirai a kuffar quraishin addinin kafiran quraishawa fa aminahu sai suka aminta da shi fa dafa ilaihi rahilataihima sai suka danka masa abubuwan hawansu kunga wannan yana nuna cewa hatta a cikin arna zaka samu akwai mutane masu amana akwai mutane wanda suke son dattako yanzu wannan mutum yana shiga maka yana jin abin da quraishawa suke yadawa cewa duk wanda ya kawo manzo alaihi salatu wassalam shi da abubakar kamar da zamu karanta nan gaba ko a raye ko a mace duk mutum ɗaya raƙumi ɗari kai yanzu dan Allah idan aka baka raƙumi 50 ma ina ga ka fita talaucin 2017 raƙumi 50 ba za ta ce raƙumi 200 ina jin ai raƙumi zai kai 200 ko akwai wanda zai kai 200 ma ko ya haura to kamar ba su 100 a ce 100 so 200 nawa kenan kaga lissafin akwai dan nauyi ko to amma duk da cewa arne ne saboda yana da amana sun gamsu cewa amintacce ne suka bashi wannan dabbobi a hannunsa ya shiga makka yana jin ana wannan roman kunnan bai taba kulawa ba ya san su musulmi ne bai taba tunanin ya zama cutar da su ba da wannan malamai suke cewa ashe ya halatta musulmi ya amintu da wanda ba musulmi ba a wani sha'ani da ya shafi duniya mutum ya gamsu ba zai cutar da shi ba domin shi dattako da amana kyauta ce wanda Allah ke mu wanda ya so daga cikin bayinsa shi yasa Allah subhanahu wataala duk da munin yahudawa سَلَّ كِتَابَهُ وَمِنْ أَهْلِ كِتَابِهِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِكِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ daga cikin mazuwa littafi akwai wanda in zaka bashi ma duduwar dukiya duk talaucinsa duk bukatarsa zai maida maka ita yadda ka bashi ita duk da shafi hude ne shi yasa wata ayar yake cewa min ummatin muqtasida daga cikin su akwai mutane tsakatsakiya wanda suke ainihin masu datta ko da adalci to irin wayannan su ne zaka samu in sun shigo addinin musulunci sai su zama mutane nagartattu wanda kuma a gefe ɗaya ka iya samun bargurbin musulmin musulmi ne ana sallah ana azumi ana kaza amma wallahi idan ka kuskura kuɗin ka ya shiga hannunsa to ina tabbatar ma sai dai lahira na san wani mutum shekar da ake masa wai ka bi a biya ka dole idan an bi ka sai kiyama ma'ana shi idan ya bi ka bashi duk bala'i sai ka biya shi shi ko idan ka biyo shi wannan sai alkiyama a haka musulmi ne mai dubar gaba sai yana sallah to irin wannan yana da muni a rayuwar musulmi wannan take sa waɗansu ma suke zaton addinin musulunci addinin yaudara ne musamman mutanen kudu wanda zaka san bargurbin musulmi sun yi aminci da su sun cutuce su ina tuna wata kissa da malamai suke faɗa akwai lokacin magabata sosai akwai wani basarake wanda ake kira Al-Hakam ibn Hisham basarake ne daga cikin fitsararrun sarakuna to da ya hau kan kargan mulki ya zamo sai shan giya sai fasikanci sai abubuwa na da'ara to sai malaman lokacin su suka haɗu suka ce gaskiya ya kamata su yi maganinsa to kusa kullum malamai suna jan kunne cewa yi wa basarake fito na fito babu alheri cikin sa shi akan wannan mulki nasa ya yadda sama ta hadu da kasa zai iya nike kowa akan wannan mulki nasa ya kai labari komai nagartarka komai addininka to malamai suka hadu cewa lalle wannan ya kamata a yage shi wanda ya wuce kafin shi ba irin wannan rayuwar yayi ba daga cikin su akwai wani babban malami sunansa Talut ibn Abdul Jabbar al-Madini Imam Malik ne to suka yi masa fito na fito aka yi rashin sa'a rundunarsa ta kaddamar masu aka kama da yawa a karkashe su kisa na wulakanci shi wannan Talut ibn Abdul Jabbar sai ya gudu gidan wani bayahudi makwatinsa sai ya boye ana neman sa ruwan ajallo babban malami ne bayahudi ne ya boye shi sai da ya shekara guda tur ina gidan bai hudun nan shi ne cinsa shi ne shanta shi ne komai toron nan da abin ya dame shi sai ya ce masa gaskiya tun da na taka shekara gidanka akwai Abulbassam wazirin shi wancan basaraken ne kuma ni na koyar da shi Qur'ani na koyar da shi ilimi almajirina ne saboda haka zan je gunsa ya je nema min iso ya nema min shafa'a saboda sarki ya fi mun wannan abu wannan bai gudun ya ce a akarama kallahu ka yi haƙuri kada ka je wallahi in za ka zauna gidana iya rayuwarka ba zan ƙosa da kai ba ya ce a ai abin ya yi yawa ni dai zan je ya yi masa magiyar duniya ce a shi ke rita cikin dare ya tafi gidan wancan waziri ya yi sallama ya fito a akarama kallahu lalai maraba sannu da zuwa kai daga ina sai ya karanta masa kissar bayahudi ina ka boye ana ta neman kakar magallahu ce wallahi ai ina gidan bayahudi wani kaji to me ke tafe da kai ce wallahi zowa ne ka je ka nema min shafa'a a wajen sarki abubuwan nan sun faru akan kuskure saboda haka don Allah ka je ka nema min yafiya ce to ai an gama bara gurbin kai na tashi yana zuwa ya je ran kai daɗe na zo ma da kyauta na zo maka da Talut ra'asul munafiqin na zo ma da shugaban munafikai Allah ya bani nasara na takumo shi sarki ce maza ka je ka kawo mun shi ya zo da shi sarki ya cika ya batsi ya fusata ina zuwa ya kalli shi ce alhamdulillah Talut ne ba da ya ce yau zan yi maka azabar da ban taɓa yi ba kowa irin ta ba zan ma kisa na wulaƙanci sai ce to alhamdulillah ya ce abin da ke so in gama a wannan matsayin ya ce wallahi ban yi fushi da kai na ƙi ka ba sai don Allah kuma abinda nayi maka amsa umarnin Allah ne, saboda ga halinka, ga abinda kai, ga abinda kai wannan ce ta sa, kuma Allah ya san danshi ne maka wannan. Wannan lokaci kawai sai ya shiru, saboda dama suka ta hannun Allah suke. Ya shiru ya ce wallahi da na tardi nau'in azabobi, ba wata azabar da na sani face sai ne ma irin ta, amma wanda ka kini saboda shi ya kare zuciyata akan ka, saboda haka je kana yafe maka, ba zan ma komai ba. Sai ce amma duk Allah ka bani labari yaya aka yi Abdul Masam ya same ka, ina ka buya, ko me yasa ka je gunsa? Yace ran sarki ya dade, yace wallahi wannan bawan Allah almajiri na ne, ni na koyar da shi Qur'ani, na koyar da shi ilimi, nayi masa kaza, nayi masa kaza. To shi yasa nazo ya wuce mun gaba, yazo ya baka haƙuri ka yabe mu, kuma ka ji bai hudewa ne shine ya boye. Ya kalli wancan yace tir da kai mutumin banza da wufi. Yace bai hude makiyin addini ya boye wannan malamin saboda addininsa da iliminsa da tsoron Allahnsa, amma kai mutumin banza da wufi. Kuma gashi malaminka, kuma ashe kai ne zaka ci amanar sa? Yace Allah wajenka ko lahiraka Allah da muskokin mu, fije ka bani wuri. Ya kore shi kuma duk wata hanyar cin abincin sa yasa aka datse ta. Akalla ya koma yana Allah ba ku mu samu. Idan wannan malamin tattare da shi ya dinga karrama shi, yana mutunta shi, wancan bai hudan mai masa alheri mai yawa amma ya musulunta. Kadu shi yasa wato kullun idan ka bi Allah, koda akwai jawo fushin wani, to Allah zai baka mafita a rayuwa. Allah ya san wannan malami abin da ya faɗa gaskiya ne, don Allah ya bari yana kin wannan basarakin ba. To shahid a cikin maganar, ku duba yadda bai yahude ya yi ma wannan karimci, ku duba yadda wancan lalataccen ya so kuma Allah yake. Da ya so ya zama an cutar da shi an kashe shi, to Allah sai ya nufin garinsa shi kuma zai bare daga nan. To shi yasa nagarta baiwa ce Allah yake ma wanda ya so daga cikin bayansa, Allah ya samu dace. Amin amin. To saboda haka sai yake cewa wa wa'adahu ghar thawrin, sai suka yi masa alƙawarin haɗuwa da shi a ghar thawr ba'da thalath layalin, bayan darare uku. Birahilataihima, da wannan abubuwan hawa nasu, subha thalathin, wa ya garin wuni na uku. Wan talaqa mahuma Amir ibn Fuhaira, Amir dan Fuhaira sai ya tafi tare da su. Wa dalil, da wannan jagora. Fa akhadha bihim tariq as-sawa'il, sai ya bi hanya ta gabar ruwa da su. Thaniyan, gaba ta biyu, yake khurujuhuma ila ghar thawr, fitassu ya zuwa wato ainihin kogon thawr. Lam ya'lam bi khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun, babu wanda ya san lokacin fitan manzo alaihi salatu wassalam, hina kharaja, yayin da ya fita, illa Ali ibn Abi Talib, face sai sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda, wa Abu Bakar ibn Siddiq, da sayyidina Abu Bakar mai yawan gaskiya Allah ya kara masa yadda, wa Ali Abi Bakar, da kuma iyalan gidan Abu Bakar. Mun karanta a baya lokacin da mushrikan Quraysh suka zo suka dinga neman manzo alaihi salatu wassalam, basu ganshi ba. Abu Jahal ya zo ce ai duk yadda akai Ali ya san inda yake, aka zo aka yi masa duk wani abubuwan tursasawa, duka da kullewa da ja a ƙasa, yace shi bai san inda manzo Allah yake ba, bai san inda yake ba, kuma gaskiya ya faɗa tun manzo Allah bai ce masa zai je waje kaza ba. In ya ce waje kaza, ki shi kansa ya kare, yace bai san inda yake ba. Sannan Abu Jahal annan Allah yace a je gidan Abu Bakar, kana samu tana fitowa, ke ina babanki? Tace ita ba ta san inda yake ba, ya kauda mata mar sai dan kunnin ta ya fita, saboda ta tsara. To amma yanzu arne yana wuta, ita kuma tana aljanna, me ta rasa, shi kuma me ya mora? To saboda haka su biyun nan su ne suka san fitan manzo alaihi salatu wassalam. Yace amma Aliyun, amma shi sayyidina Ali, fa inna rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, amarahu, ya umarce shi, an yatakhallaf, cewa ya zauna, hatta yu'addiya ar-rasulullahi sallam al-wada'i, har ya zama ya mayar da ajiyoyi wanda aka ba manzo alaihi salatu wassalam, allati kanat indahu lin-nas, wanda suka kasance a wajensa na mutane. Yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, ya kasance, wa laysa bi makka ahadun, ba za a samu wani mutum a Makka ba inda hu shay'un yaksha alai tattare da shi akwai wani abu da yake ji masa tsoron tozarta ko kudi ko wata kadara illa wada'ahu indahu fati sai ya je ya bada ajiyar wannan a wajen manzo alaihi salatu wasalam duk arnacin mutum ya ga musu manzo alaihi salatu wasalam ba zai ci amana ba ba zai tozartar da wani amana da za a bashi ba lima ya'lamu min sidqihi wa amanatihi saboda abinda ya sani na gaskiyarsa da kuma amanarsa wa kana almi'adu bayna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abi bakarin radiyallahu anhu to sai lokaci ya kasance na tsakanin manzo alaihi salatu wasallam da sunna abubakar fa kharaja min khawqatin sai saka fita daga wata kofa li abi bakar wato ainifin ta sayyidina abubakar fi zahari baitihi a bayan gidansa mato shine muke cewa kurde da hausa kurde a hausan mu ta kauye shine ai wata kofa daga bayan gida to sai a fita ta nan idan ba a so a shiga wata kofa gida to ta wannan kurde din suka fita wa zalika lil imani fil istighfa wannan ya kasance domin kaiwa mutuka a wajen boyewa hatta la tatba'ahuma quraish ta yadda kada quraishawa su bi su watamna'ahuma min tilka rihlatil mubaraka kai ya zama sun hana su wannan tafiya mai tarin albarka kun ga wannan yana nuna mana wajibcin al-akhd bil asbab manzo alaihi salatu wasalam ya gamsu cewa Allah ne ya ce hijiran nan kuma ya gamsu Allah zai tsare shi to bai yi shahada kuda ba dida kiri ce kai abubakar mu kama hanya kowa yana ganin Allah ne ya ce mai zai ba mu kariya manzo Allah bai wannan ba saboda ya fi kowa sanin rayuwa kuma ya san Allah ya shar'anta kaffa da abubuwa to saboda haka sai duk abin da ya kamata yi saura kuma ya fawwala ma Allah yace wa qad ta'ada ma'al layl kuma sun yi alƙawari da dare ala an yalqahu ma Abdullah ibn Uraiqis to Abdullah ibn Uraiqis zai hadu da sufi gari saurin a wannan kogo na saur ba da thalath layalin bayan darare uku wa qarrat quraish to qurayshawa sai suka yanke shawara fi jalsatin tari'atin musta'jala a zaman gaggawa wato wanda yake na sauri suka zauna aka yanke hukunci me suka yanke hukunci istikhdam jami'il wasa'il amfani da kowane irin hanyoyi allati yumkinu biha alqabd ala rajulaini duk wata hanyar da za a iya damka ga waɗannan mazaje biyu ma'ana manzo alaihi salatu wasalam da sayyidina abubakar duk wata hanyar da za a iya takumo su a tarko su to a bi ta fawada'at jami'a turqin nafidati sai suka sanya dukkan wata hanya da take bullewa min makka daga makka fi jami'il jihad kuma daga kowane bangare ma'ana gabas yamma kudu da arewa aka sanya waɗannan hanyoyi ta tal muraqaba karkashin kula al musallahati sharida wadda take kuma ta tsananin makamai ma'ana kowane bangare an sa ido kuma da makamai wanda suke arfin tana da du kama qarrarat kaman yanda suka yanke hukunci na ita'a mukafa'atin dakhma abada wata kyauta mai gwabi qadruha mi'atu naqatin gurgurin ta shine wato ainihin raquma 100 kun ga ba amma ce ibil banaka raquma wacce take ainihin babba in kaji an ce naqa babbar raquma domin balarabi babu abin da yake ji da shi irin raquma musamman a cikin juna biyu shi sai Allah ya ce wa idhal isharu utilat daga cikin alamomin tashin alkiyama yadda balarabi yake ji da raquma sai za ta haihu zai iya barin komai sai ya ga ta haihu lafiya to amma a ce ya gudu ya batta to kai ka san duk abin da ya koro bera ya fada wuta ya bi wutar zafi kaman kai ne yanzu a zo a ce ga wasu 500,000 za a baka to amma kuma ana cewa da ramin TV sai aka ka kifa a guje to an san cewa ba katta eh kila kaga za a yi ba gobe riba to gara kai ka kai labari ko da ba ta wata abu ba ta samu ba to saboda haka wannan shine abin da suka sa raquma mata 100 badala kulli wahidin minhuma a maimakon kowane daya daga cikin su biyun liman yu'iduhuma ila quraish ga duk wanda zai dawo da su zuwa ga quraishawa hayyaini aw mayyitaini ko suna raye ko suna mace ka'inan man kana, kuma duk wanda yayi wannan ko karamin mutum ne ko babban mutum ne ko dan binni ko dan kauye kowane ne ba za a yi la'akari da matsayin sa ba, za a bashi wannan bukata dai shine ya biya musu abin da suka ce. Malam yace wa hina idin, to a wannan lokaci jaddatul fursanu wal mashatu wa qisasul athar, sai ya zama mahaya sun zage dantse da masu tafiya a ƙasa, wa qisasul athar da gwanayen bin sawu fi talab suka zage dantse a wajen nema, wan tasharu fil jibali suka yadu a cikin duwatsu, wal wudiyan da kwaruruka, wal wihad hatta ramuka, wal hidab da kuma tuddai, ma'ana duk inda ake ji za a same su a wani kwari ne, a wani kogo ne, a wani rami ne, kan tudu ne, tsauni ne, ko ina sai aje. Lakin min duni jadwa, malam yace sai dai a banza, wa bi ghairi a'ida, kun ba tare da wata fa'ida ba, ma'ana suka je suka sha wahalar banza. Wa qad wasallamu taliduna ila babil dar, kuma tabbasu waɗannan mutane masu kai kora da fafara sun je kofar wannan kogo. Walakin Allah ghalibun ala amri, sai dai Allah subhanahu wataala marin jayi ne akan al'amarin sa. Rawal Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya rawaito hadisi an Anas an Abi Bakr qal, daga sayyidina Anas da kuma sayyidina Abu Bakr yace, kuntu ma'an nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, na kasance tare da manzo tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi fil ghari a cikin kogo, farafatu ra'si sai na daga kaina, fa idza ana bi aqdamil qaum, kawai sai gani ina ganin kafafuwan mutane, ma'ana su mutanen suna kan wannan dutse, su kuma suna cikin wannan kogo, kawai sai ga kafafuwan mutane. Fa qultu ya nabiyallah, nasi ya maikin Allah, law anna ba'dahum qata'a basarahu, da dayan su zai kasa da ganin sa, ma'ana ya leko kasar ra'ana, wallahi da ya gamu. Kun ga wannan kaman yadda na faɗa, yana nuna mana inaya ta Allah, dan Allah ya nuna musu shike tsare da su. Wala Allah da a ce wani su ma bai zo gun dutsen ba, Abu Bakar ya tunanin cewa to ai kila da dan sa ya hauda ya gamu, to ya hauda din kuma Allah bai sa ya gansu ba. To wannan shine inaya, ma'ana Allah ya nuna maka kariya a hannunsa take. Dole akwai abubuwa da Allah zai ma kawai ka san ba da bara ka ba, yau kawai Allah ne Allah sa. Dole kai ma ka sallama. Amin. Qalas kuti ya Abu Bakar, sai manzo alaihi salatu wasallam yace yi shiru ya kai Abu Bakar, ithnani Allahu thalithuhuma, yace mutum biyu ne Allah shine na ukun su. Wa fi lafdhin asiwan lafdhi, ma dhannuka ya Abu Bakar bi ithnani Allahu thalithuhuma, Abu Bakar me tsammanin ka da biyun da Allah shine na ukun su? Kuma ku duba anan Abu Bakar da yayi magana sai yace da shi uskuti shiru, in kai ne sai ka ce ayi karaji, ai Allah ne ya mana izini, ba zai ba su iko abin nan ba. Me yasa zaka dan tauri yazo yana lumo wuka, Aisha ya sha maganin tauri ba ta fasa masa ciki ba? To ashe kenan al'azu bil asbab wajibi ne, ko ka san cewa ka taki gaskiya to yi kaffa kaffa. Yanzu ku dubi sayyidina Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya san akan gaskiya yake abin da yake shine addini. Idan wani dan bid'a yazo masa muqabala da ya fara sulhu sai ce kaga ni na san ina kan hujja ta Allah ta addini na, kai kun batacce ne, je ka zan batacce dan uwanku je ku bace tare. Mana Imam Malik ba zai ga tunda ya tumbatsa da ilimi fito mai muqabala in nuna ma kai ba kowa bane, sai ce a'a ni dai na san akan hujja nake, kuma kai batacce ne, to je ka nemi batacce dan uwanku je ku bace tare. Shikenan, saboda menene abin da yake faruwa? Akwai jarabin Allah. Imam Shafi'i a wani fadarsa yake cewa mun yi muqabala da malami sai na kada shi, amma muka yi zahiri sai kada ne, saboda shi malami hujja za ta yi karo da hujja, shi kuma jahili sai ce bai yadda ba, ka kawo hadisi sai bai yadda da shi ba, ka kawo aya sai bai yadda ita ba, dai dai ka fasara ta ba, to ya daidai din take, a ni dai na san ba dai ka fasara. Saboda karshe in ya fi ka dabaru sai ya maka wata dabara, sai ya kada sai ta yi, to wallahi ya kada malam wani, ka kuma abin da zaka zo ka ce ai kai ne kai, to shi ya sanya ita kan tattaunawar addini wallahi ba kowa iya ta ba. Wani ga ilimin tari ga hujjojin, amma Allah bai bashi harshe bai kaifi ba. Wani shi kuma dan bid'a ne amma ya iya dabaru, ya iya dabaru harshe sai da kasar reza haka yake. To sai zo sai ya maka dabaru, sai ma dabaru kawai shikenan, sai ya rubuta ka, sai ka rusa shi, a shikenan ya kada shi, a shi ya fi shi hujja. To shi yasa abubuwa kaffa kaffa ake bi, ba duk lokacin da ka sani akan daidai to ka zo kai balantiya ka ce duk wanda ya sai fito a daidai musulunci bai da wannan ba. Allah ya samu dace, amin. Sai ce wa kanat mu'jizatan, wannan abin ya kasance mu'jiza ce, akramallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah ya girma annabin sallallahu alaihi wasallam da ita. فقد رجع المطاردون هنا لم يقف فقد رجع المطاردون ما لنجيتي سوما سكاو فافرا سنكوما هنا لم يبقى بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم يا عندي زنباف أبند يرجي تكان منزو عليه الصلاة والسلام لكم تكان سو إلا قطوات معدودة فاتي سي انزم بيوي ينكتن معنا ينتاكو نكتن يرجي وما الله يميد سبحانه وتعالى yace wasajjara al-haqqu azza wa jalla dhalik, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi recording din wannan fi qawlihi ta'ala, inda Allah da kansa yake cewa illa tansuruhu, to idan ba ku taimaka masa ba, in ba za ku taimaka masa ba, fa qad nasarullah, to Allah da kansa ya agaza masa. In akhrajahu alladhina kafaru, yayin da kafirai suka fitar da shi, thani yathnaini, yana nabiyin mutum biyu, idhuma fil ghari, yayin da suke cikin kogo, idh yaqulu li sahibihi, wa kenan Abubakar da kin mai ki da san mai so, yayin da yake fadawa kanka duba waliku Allah, Allah bai ce idh yaqulu lahu sahibihi ba, a'a yaqulu li sahibihi. Kaga da Allah sosai yi kai to mana maganda Abubakar yake ce masa, ya ba akin Allah da ɗayan su ya kallo da ga mutum, sai Allah yi kai to maganar manzo Ali sallallahu alaihi wasallam, yayin da yake fada wa abokin sa, la tahzan inna Allah ma'ana, kada kai bakin ciki, kada ran kai bace, Allah yana tare da mu. Fa anzalallahu sakinatahu alai, wasu malaman tafsiri ma da suka tsaya suka ce wannan alaihi din ana nufin Abubakar, suka ce manzo Allah dama a natsayake, to Allah sai ya saukar da natsuwarsa akan Abubakar. To wasu kuma sai suka ce manzo alaihi salatu wassalam ainihin ake nufi, ma'ana Allah ya kara masa natsuwa akan natsuwarsa, don munasaban wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, Allah sai ya karfafe shi da wa'ansu rundunoni wanda ba kwa iya ganin su. Waja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla, yasanya kalmomin kafirai sune makaskanta, wa kalimatullahi hiya al-ulya, kuma kalman Allah ita ce mafi daukaka, wallahu azizun hakim, Allah subhanahu wata'ala shine mabuwayi kuma shine gwani a cikin ayyukansa. To ina ga saboda yanayin lokaci ma iya tsayawa a nan, sai Allah ya kai mu rana ya ce wa insha Allah mu dora abinda muka yi daidai, muna fata Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure, muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa ita ce don Allah malam, kalmar memorial da ake sawa kamar a sunan makaranta, misali Hamza Memorial Academic School, ya halatta domin ita kalmar tana nuna tunawa da wanda ya mutu. To ai ba laifi ba ne ba, don an sa ko labarari ko makaranta ko wani abu, don an sa makarantar tunawa da wani, ba laifi ba ne ba. Ba ce akai an zo duk shekara an ce an yi taro an tana shi ba, kawai suna ka sawa makaranta, da an ce a sun zo sun girkiro duk wani su abin nan duk shekara a ce a yi wani taro kaza kaza, wannan shi ne za ka ce wannan. Kuma shi ma mu gane taro da za a ce an yi shi duk shekara ko duk sati ko duk wata, abinda shari'a take kyama a yi shi a danganta shi da addini, idan ba addinin yace a yi shi ba. Amma yanzu da za a ce za a zo a yi taro, ba alakanta shi da addini ba, kawai mun zo mun yi taronmu ne na wato abinda mai ake cewa irin aikin gayya, duk shekara za mu zo mu yi taro na 'yan aikin gayya na tsaftace unguwa, ba wani malami da zai ci a bashi da kyau, kaman wani taro da za a zo a ce an yi taro kaman abin independent day misali an zo an yi wannan ba alaƙar tashi da addini ba wanda yake jin yaji ya samu lada kawai dai an zo an tuna da samun yancin kai ko wani abu da sauransu wannan ba wani malami da zai ce an yi haramu to amma abinda malamai suke cewa ba daidai ba ne a ƙirƙiro wani taro ko duk shekara-shekara ko duk wata-wata ko duk sati-sati da sunan addini kuma addinin bai zo da shi ba to wannan shi ake kira bid'a ya kamata bambance tsakanin wayannan don haka za ka suna zafin kai cewa to shikenan ai ana yin taron Fest October ana kaza sauransu wai ta bazo Fest October da zimma ya je abin nan wurin ibada ko ne ta bazo saboda kawai ana zuwa domin wasu abu shi suka kasashe hatta na musulunci suna yin irin wannan yanzu saboda suna da yawmul waqf ma'ana ranan tauhidin kasar su sarki Abdulaziz da ya samu kasar da ta tarwatse yayin tauhidin kasar ya game su waje guda saboda haka wannan ba wani abin nan bane wannan kita malam menene hukuncin ta kakabare ko bi ta kansa wannan gaskiya haramun ne yace sannan wace shawara malam zai bayar duba da makabartanmu ta Ahmadiyya sai an bi ta kakabare sannan za a shiga ko a fito daga cikinta to mun sha faɗa irin wannan gabar ni ko kai ba za mu yi tsarawa ba hukuma ce take da alhakin yin wannan kuma kowa ya mata da'a yanzu kasashen da ya zamo suna da hukuma mai ƙarfi makabartun nan kyakkyawan tsari gare su nakan faɗa su da dama makabartan nan ta Ahmadiyya da a ce hukuma za ta yi wani tsari wallahi har sai Kano ta tashi daga Kano ba ne wata makabarta ba ta isa ku duba makabartan baki ina jin Usman ibn Mad'un shine mutumin farko da cikin mahajirin da aka fara binnewa tun hijira da shekara kusan 3.5 ko shekara 4 aka binne shi har yau dai makabartan ita ce amma me yake faruwa hukuma ta riga ta kare dole kowa zai bi misali daga cikin abin da yake sa makabartu su dinga cika dandanan amfani da tukani tukunyan nan ko shekara na wata da an zo an buga zace aka kai kai da wani shikenan dan ma yanzu abin ya ci tara dole ake fashewa amma Saudiya zaka duba ga yan bulluka suke dogaye yanzu misali da a ce akwai tsari hukuma sai ta katange makabarta ta dinga sawa ana kawo ma kasa in ma tana so ta samu wasu yan kudin shiga ayi bulluka a sa a cikin su to maimakon ka sai tukunya ka zo ka sai wannan bulan ka ga gashi daga makabarta ba sai ka je ka sha wahala ba sannan sai a yi tsara yanzu in ka shiga baki za ka ga cewa kaman kunya kunya haka aka yi makabartu a baki ga wannan layin ga wannan layin na kaburbura ga hanya tsakani wannan layin ga hanya tsakani wannan layin ga hanya tsakani to idan aka somo binnewa a nan layin ba za a taba tsallakowa a nan ko a can ba ne aka dauko sai an dire sai an kai karshe idan an kai karshe can kuma sai a dauko dama bangaren sabai da tabi'ai shine wanda ba a maimaitawa wannan dama sanan nan kayan ta suke amma dai ga magarin mutane da baya baya shi ake maimaitawa kila idan aka dauko layi kafin a dire shi ma sai an yi shekara 2 3 ko ma 5 kai ko ma 10 ba kai ba to kafin a sake dawowa nan mutum da yake cikin riga ya zama kasa ba komai dama kasa ne ta hade da kasa idan ma an tono a ga irin daga cikin mutanen da Allah ya san kasa ba ta jikin su ba sai a tsallake shi sai a ƙara gaba sai a haka wani kabari to wannan sai makabarta ta yi shekaru ɗaruruwa ba a nemi wata makabarta ba to amma mu yanzu abin da san zuciya sai a zo a yi kabari sai a zo a yi katon gini alhaji wane ya rasu kaza ga watan kaza rahimahullahu a zo haji ya wance ta rasu shekara kaza sai ka ga irin wannan ka zo ka ture shi ka turo maka kanka ma za ka iya taba shi ba to sai ya zama an babbake wuraren da ya kamata a yi amfani da su so wannan al'amarin gaskiya ni da kai ba za mu iya ba abinda kawai zan ce a nan mai iya kaffa kaffanmu mai iya yadda za mu iya kokari mu ga cewa ba mu taka ba in ma ka taka a bisa rashin sani ko da nura wani abu ne daban ka taka a bisa ganganci shine anything kai laifi amma a bisa rashin sani ko kuma da nura ba duk da zaka saka baka sai kansa to wannan baka da zabi amma dai hukuma idan sai ya kamata dauki alhakin wannan wallahi da aka yi wannan za a samu sauki ne makabarta din sai a ta amfanci tsawon shekaru amma yanzu sai ka ga makabarta wajen nawa ta cika in shekaru wanda yake ba su yawa ku duba yanzu misali nan kamar ragalin nan har sai da ta kai mata zo ta ciki sai ta zo ainihin ta ciki aka dawo kuma ana mai din da na san irin kan wajen 1980 85 duk yadda aka yi ta wannan gine-ginen tilata ta sama da an rubuce su
to gaskiyar lamari hukuma ce zata yi tsara wannan tsaro amma ni ko kai bai saba yi tsarawa ba fata mu Allah kawo yana yadda za yi tsarawa wannan kitan malan daga hannu da fuskantar alƙibla wajibi ne a lokacin yi wa mamaci addu'a bayan an binne shi to daga hannu ya zo na farko a shari'a manzo alaihi salatu wassalam yana cewa Allah mai jin kunya ne yana jin kunya bawan sai ya daga hannu ya addu'a hannun sai ya dawo ba ba shi abin da ya roƙa ba shi yasa sunna ne daga hannu lokacin addu'a sai dai waɗansu wurare da malamai suka tauce misali yanzu gawo da sifta addu'a bude sana kaga addu'a ce amma za ka ce ka daga hannu kana yin ta ba bayan kai kabbara harama sannan addu'a a cikin tahiyya kana yin addu'o'i kaga ba za ka daga hannun ka kana addu'a ga irin wannan lokaci ko addu'a a lokacin sujuda kana yin addu'a ba za ka daga hannun wannan lokacin ba hatta ma addu'a tsakanin khutba ta farko da ta biyu malamai suna cewa ya halatta kai addu'a a lokacin da liman yayi zama bayan khutba ta farko kamun ta biyu saboda kaulin da wasu malamai suke cewa lokacin karba addu'a da aka ambata na ranar juma'a shine daga hawan liman minbari har zuwa saukowarsa duk da kauli radiyi shine bayan lasar zuwa faduwar rana kamar da ko wanda suka ambace hawan minbari zuwa saukowa to shi yasa wasu malamai suka ce babu laifi idan liman ya zauna dan zaman nan kai addu'a amma ba a ga sahabbai suna daga hannu suna yin addu'a a wannan lokacin ba to amma a makabarta wannan ya halatta ka daga hannunka kuma ba a ce dole sai ka kalla kibla ba za ka iya kallon ko ina kai masa addu'a ta neman gafara da kuma tabbatar da sa wajen karba ko amsa tambayoyi wanda yake cewa malam yaya zan iya yi wa samari da 'yan mata nasiha ne idan na tarar sun haɗa jiki da juna ƙugu da ƙugu da sunan zance to na farko dai kada kai masa auki a wannan lokacin ba su saurare ka ba yawwa ƙarshe ma in ya fi ka ƙarfi abubuwa su ba su abin da ke baka shawara idan duk ka san su gaba ɗaya kuma ya zamo za ka iya yi masu nasiha to ka fara da shi wani gaskiya a kusa abubuwa da suka faru ne kai na ji kunya mutane wanda kana da mutunci a wajensu suka ganka ga irin zaman da kai wani ma da ganka kawai sai kawai da kai ce amma dai wani yi wannan to sai ya ji kamar allura kake soka masa tunda ka ce masu mutunci kana nufin kai tunda ka saboda haka ina ba da shawara gaskiya dai da irin wannan zaman dan gaskiya wannan zai zama maka da kima to wallahi in dai ya san kunya to ko ta zo a irin wannan zai ce a ko ba daga can ko dai kare mutunci sannan ita ma ko dai zama za ka yi mata nasiha addinin musulunci ya haramta wannan ko in kana da abokantaka da yayanta ka faɗa masa ko wani kusa da Allah a yi ma wancan nasiha domin labari ya zo min kada ka ce kai ka gani labari ya zo min cewa suna wani zama da bai dace ba kada ka ce ga yadda ake zama suna wani zama da bai dace ba to kaga idan iyalan gidan suna so su gane su su gane mai idan su to kaga sun gani su da kansu sai su yi mata nasiha amma kada kai musu hujumi a wannan lokacin Allah ya shirya kuma masu irin wannan Allah sai ga cewa sai ma sun bar unguwar ta bar unguwar ta ya bar unguwar sai a tafi can inda ba a san su ba domin kada a gan su a nan unguwar su sun yi abin da ba daidai ba Allah ya kyauta wannan yace daga ƙarshe ina son malam yayi jan hankali ga masu gidajen haya kamar ba su damu da halal ko haram ba sukan ba da shaguna haya ga waɗanda suke yaɗa fasadi a ban ƙasa kamar masu cacar ful ko cacar menene to irin wacce aka buɗe a cikin unguwarmu to dai duk mutumin da ya ba da mafaka aka zo aka sabi Allah ya san cewa da cikakken kamasho akan wannan kuma in ka bi Allah ka ba mutanen kirki Allah sai ya sarrafa ka duka abin da zaka samu kaga dai ga zunubin ka ba da ana saban Allah a gidanka sannan kuma ga alhakin bata wayansu masu tarbiyya domin matasan zaka in sun zo sun ga wani abu da ba sai ba sai su koya su bata kuma su bata wayansu muna fata Allah bari ku ayyara mai wannan ya bari sai Allah ki murana ya ce abin da muke daidai muna fata Allah shi ba mu lada muna fata Allah shi ya zama kusuri ga mu da musulmai da kuma rawa ta